mai sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba sai daga karkashin Honorable Justice Usman na Abba inda wato a yau aka zauna dangane da wata shari'a wadda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da wasu matasa guda biyu da suka hada da Nura Sabiu da kuma Yahaya Aminu waɗanda ake zargin su da laifin kisan kai karkashin sashi na 221 na kundin hukunta masu laifuka wato waɗannan manya gwamnatin jihar Kano tana zargin su da laifin sun hada baki sun kashe wani matashi mai suna Abubakar a karamar hukumar Rano biyo bayan safani da suka samu akan wata budurwa ko da yake lokacin da aka karanta musu kunshin tuhumar a baya sun musanta wannan zargi kuma wato a yau an zauna ne domin shi ne gabatar da kara barista Lamido Tsoron Dinki zai gabatar da shaida ta karshe a kunshin wannan shari'a sai dai an zauna kuma wanda zai zo ya bayar da shaidar ɗan sanda ne daga hedikwatar rundunar 'yan sanda ta nan Kano kuma bai samu damar halartar shi wannan zaman kotun ba a don haka aka ɗage wannan zama sai ranar 11 ga watan gobe domin a dawo a saurari wannan shaida ta karshe kana daga nan kuma a shiga shaidar kariya Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 6 wadda take zamanta a unguwar Miller Road.